Lilimbaba on top.
Northeast Records.
So I'm okola dake. So I'm okola dake, mama. So I'm zauna dake. So I'm zauna dake, mama. I saw a queen yada. Niya kai kina yada. Me kyo ya kesa da. Ba kama de kina shaida. Masu duk rata kin zama yar gata akan ki zan yi ta 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 Kitani, tanar kitani, soyayya tanar kitani. Dare dara na kanki na ke tatanani, ai na ke tatanani, akanki na ke tatanani. Zo ki bani so, ni mazana so, inda kika so, ni mazana so, jinji zo ki bani so, ni mazana so, inda kika so, ni mazana so. Ke me fare idaniya da ke na ke fariya ni zan baki dariya iya iya iya
matakuta
baby
matakuta
baby
matakuta
baby
matakuta
baby
matakuta
baby
matakuta matakuta
I'm not.